deuxième partie, c'est tout de suite. Attachez vos ceintures de sécurité, nous allons redécoller. Je vous dis comme d'hab, job rest, peace Africa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokacin. Murtala Faruk san yin ne tare da Ibrahim Galmasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Laraba 15 ga watan Yulin shekara ta 2020. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar ƴan sandan jihar Borno ta ce ta sami gano wasu makamai da ake zargi na mayakan ƴan kungiyar Boko Haram ne kwana biyu bayan wani harin kwanton bauna da ƴan kungiyar suka kaiwa sojojin Najeriya. Mace ta farko da ta kasance mai tuka jirgin saman yaki a Najeriya, Tolulope Arotele, tare da ranta sanadiyar hatsarin mota. Haka kuma za mu kawo muku rahoto na musamman akan yadda ƴan Najeriya suke ji da yanayin samar da wutar lantarki da kuma yunkurin gwamnatin kasar na ƙara kuɗin wutar. Muna kuma tafi da labaran wasanni, to amma kafin nan bari mu ji yadda duniyar ta wuni.
Wannan jihar Oklahoma ta nan Amurka, Kevin State, yau Laraba ya tabbatar cewa ya kamu da cutar COVID-19 na farkon kamuwa da cutar da aka sani cikin gwamnonin jihohin Amurka. Ya keɓe kansa a gidansa bayan da ya samu sakamakon. Jihar Oklahoma na ɗaya daga cikin jihohin da suka fara sake buɗe hada-hadar tattalin arzikinsu. Ƙwararru a fannin kiwon lafiya sun gargaɗi gwamnan, wanda ɗan jam'iyyar kukulukan ne, cewa sake buɗe harkoki a Afrilu wata ɗaya kawai bayan rufewa ya yi sauri ganin tsananin annobar ta COVID-19. Sitit ya halarci gangamin yaƙin neman zaɓen Trump da aka yi a Tulsa ranar 20 ga watan Yuni, inda mutane wajen 6,200 suka taru, waɗanda galibinsu ba su sanya maski na kariya ba. Sitit, wanda akasari kan ƙi sanya maski a bainar jama'a, ya kare halartar taron gangamin siyasar da ya yi. Ƙwararru a Amurka sun ce wani rigakafin cutar corona da ake gwadawa na nuna alamun iya samar da kariya sosai daga cutar, tun ma daga matakin farko na gwada ingancinsa. Wannan rigakafi da ake gwadawa wani kamfanin Amurka ne mai suna Modern ya ƙirƙiro shi, sannan wasu ƙwararru a cibiyar nazarin cututtuka masu yaɗo ta ƙasa suka daɗa inganta shi. Duk da killace kansa da shugaban ƙasar Brazil Jair Bolsonaro ya yi saboda kamuwa da cutar corona, wannan bai sa masu zanga-zangar kiran yayin murabusin tausaya masa ba. Sun kuhula ne saboda irin matakan da Bolsonaro ɗin ya ɗauka kan annobar. Suka yi ta aje gicciye a harabar ginin Majalisar Dokokin Tarayyar Ƙasar a Brasilia, babban birnin ƙasar, jiya Talata. Masu lura da al'amura sun ce takaddamar da ta ɓarke tsakanin Taiwan da ƙungiyar Tarayyar Turai, saboda hana 'yan Taiwan shigowa Turai da EU ta yi, na iya zama irin rigingumin da za a fuskanta a fagen diplomasiyya nan gaba tsakanin gwamnatoci a sassan duniya, yayin da suke nazarin yadda za su yi da batun matafiya na ƙasa da ƙasa a wannan marra ta coronavirus. Ma'aikatar harkokin wajen Taiwan da ke birnin Taipei wannan mako ta ce tana fatan ƙungiyar ta EU za ta sa ƙasar ta Taiwan cikin jerin ƙasashen da ba su da haɗari, ta yadda 'yan ƙasar za su iya zuwa Turai. Kusan babu wani ɗan Taiwan da ya kamu da cutar corona, kuma ta ƙi amincewa 'yan asalin Turai su shigo kamar yadda a baya Turai ta amince 'yan ƙasar ta Taiwan su shigo Turai. Taiwan ta ce har yanzu 'yan Turai ba su barranta daga cutar ba. To sai dai wasu masu lura da al'amura na ganin babbar abokiyar gabar Taiwan, wato China, ita ce ta zuga Turai ta ƙaurace ma Taiwan. Aƙalla wani mutum ya mutu, wasu biyu kuma sun samu raunuka a wani harin bom da aka kai da mota kan kwamandan sojojin ƙasar Somalia, Janar Odawa Yusuf Ragi. Ana ganin mayakan Al-Shabaab ne suka kai harin, yayin da tawagar janar ɗin ke barin ma'aikatar tsaron ƙasar da ke Mogadishu, babban birnin ƙasar Litini. Janar Ragi ya tsallake rijiya da baya. Mai magana da yawun rundunar sojin ƙasar Abdulkani Al-Ashkir ya ce jami'an tsaro sun bindige maharin tun ma kafin ya tayar da bamamman da ke makare cikin motar. Wannan harin da aka kai kan Janar Ragi bai zo da mamaki ba, ganin yadda yake fito na fito da masu tsauraran ra'ayi. kuma wannan ne karan farko da aka yi yunkurin kashe wani babban jami'in soji cikin tsawon shekaru da dama a kasar ta Somalia duk da yake an sha kai har-hare kan sojoji kasar Abrikos ta yi hidimar makoki ta kafar talabijin jiya talata a Abidjan birnin hada-hadar kasar ta girmama Prime Minister Abrikos Amadou Gon Coulibaly wanda ya mutu kwatsam sanadiyar bugun zuciya Mutuwar ta Coulibaly ta zo ne ana dan watanni gabanin zamansa dan takarar shugaban kasa na jam'iyya mai mulki shugaba Alassane Ouattara wanda ya jagoranci hidimar ya dauki Coulibaly dan shekaru 61 a matsayin mutumin da zai gaje shi a halin da ake ciki dai babu tartibin wanda zai gaji Coulibaly wanda mutane da dama ke girmamawa kasuwannin hannayen jari sun samu dan kwarin gwiwa yau Laraba daga albishir mai kyau na yiwuwar samun rigakafin cutar COVID-19 a Asia kasuwar Nike ta Tokyo ta mike da kashi 1.5 cikin 100 zuwa lokacin tashi Hang Seng ta Hong Kong ta danyi kasa da 0.2 cikin 100 a hada-hadar yamma a yayin da kuma Shanghai ta rasa kashi 1.5 cikin 100 S&P ta Sydney ta yi sama da 1.9 cikin 100 Kospi ta Seoul ta yi sama da 0.8 cikin 100 yayin da TSEC ta Taiwan kuma ta tashi da asarar maki 6 Sensex ta Mumbai ta samu 1.9 cikin 100 zuwa lokacin hada-hadar yamma kasuwannin turai sun shiga da kafar dama inda FTSE ta London da CAC 40 ta Paris suka yi sama da 0.9 cikin 100 a yayin da kuma DAX ta Frankfurt ta mike da 0.7 cikin 100
A gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su. Rundunar 'yan sandan jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya ta ce ta sami gano wasu makamai da ake zargi na mayakan 'yan kungiyar Boko Haram ne. Wannan lamari dai yana zuwa ne kwanaki 2 bayan wani harin kwantun bauna da 'yan kungiyar ta Boko Haram din suka kai wa sojojin Najeriya a yankin. Daga Maiduguri, Haruna Dauda Biyu na dauke da karin bayani.
Bayan wani harin kwantan bauna da aka ce an kai wa jami'an sojan Najeriya akan hanyar Maiduguri zuwa Damaturu, ranar Litinin inda ta gabata, rundunar 'yan sandan jihar Borno ta ce ta samu wasu manya-manyan bindigogi guda 11 da alburusai masu yawan gaske, wanda ba su iya tantance ko mallakan wane ne daga ciki ba. Kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Alhaji Muhammad Aliyu Ndaso ya shaida manema labarai cewa ranar Litinin ne dai jami'an 'yan sandansa da ke sintiri akan wannan hanyar daga Maiduguri zuwa Damaturu suka ga motoci na ta komawa da baya wanda suka tambaya sai aka ce da su ayan kungiyar Boko Haram ne suka tare hanyar yace ko da suka matsa gaba sai suka ga wata motar soja na ci da wuta da kuma wata gawa a yashi da basu san ko na wane ne ba kwamishinan 'yan sandan Mr. Ndaso Aliyu ya yi min karin haske game da abubuwan da yawa kanan da ma irin makaman da suka gano
abin da ya faru a kai shine dai wato ina ganin an yi ambushin sojoji ne haka ambushin nasu yaran mu kuma suna sai suka ga moto ya yanke baya zuwa da suka suna binciken mai faru sai aka ce akwai problem a hanya gaba sai suka fuka hau kan hanya suna zuwa can gaba sai suka ga moto da yana cin wuta
haka motan soja ne ko fasinja
sai ta tafi soja ne
okay
to kafin su kai wurin sai suka ga mu relox da a kunci da wani gawa wanda ba iya sanin ko dun ba cikin uniform yake ba
haka
to da bindigogi a watsi haka to shi ne aka kaga wannan recovery
bindigogin na gansu da dan dama za su kai nawa ne
akwai AK-47 guda 8 akwai AA guda 2 akwai MG guda 1 da magazin guda 2 daya yana da tsinkare yana da tuwan raun akwai MG ammunition 200 and ko 80 ne ko 70
okay
a 70 akwai spare parts guda
wannan recovery inji ne aka yi ko yau ne
jiya
okay a hanyar Maiduguri da Maturu kenan kamar maganan attack da aka ce an kai a wannan hanya
eh ba mu san ko attack bane mu da abin da muka samu labari kamar hanyar ambushi
ce
domin cikin abun lokacin aka ce akwai wata mota da ba gani ba boss
Rahotanni dai na nuni da cewa ayan gungiyar Boko Haram din sun kai hare-hare har sau 8 cikin awanni 48 da suka hada da garin Goza da Kwandiga da Dambuwa Dangala da Chibok da Ganzai da Jakana da Mainok da ma anguwar Kofa dake garin Maiduguri da aka ce waɗannan mahara sun kai hare-hare har sau 9 a wannan anguwa na Kofa cikin wannan shekaran kawai wanda hakan ke nuna irin matsalolin tsaro dake dade yawaita musamman ma a jihar Borno. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Mace ta farko da ta kasance mai tuka jirgin saman yaki a Najeriya, Tolulope Arotile, tare saranta sanadiyar hatsarin mota a garin Kaduna. Wakilin mu Hassan Maina Kaina na dauke da karin bayani.
So I've started my race back from the Nigerian Friends Academy and up to this point I'm still on the race.
Na fara kaiba jirgi tun ina makarantar horar da hafsoshin soja wato NDA kuma abin da nake yi kenan har yanzu har sai na gama da wannan aiki na gidan soja. Abin da nake so in ce shine ba za ka daina bada kokari ba a irin wannan gwagwarmaya. Wani lokaci mutane sukan sare yayin da suke kan azumar yin wani abu amma abin da mai farantawa a yi ta bada kokari har sai haka ta cimma ruwa.
You want to do your best, keep on doing your best. Your best is not done until you are completely done. So I'll just say keep on doing your best.
Margaria, Flying Officer Tolulope Oluwatoyin Sarah Arotile, mace ta farko da ta fara tuka jirgin sama a Najeriya kenan, wacce ta rasu jiya a birnin Kaduna. Tuni dai shugaba Muhammadu Buhari ya bi kasakonta azziya kamar yadda kakaki a fadar Asorok Malam Garba Shehu ke shaida min.
Ita ce mace ta farko da Allah ya saka kwalbo da hazaka da ta fara koyon tukin jirgi ba wani jirgi na abin da ma'a jirgin sama na yaki masa ba da gagarumar gudunmawa musamman wajen yaki da 'yan ta'adda da masu cikin jilla a jihohin da suke kamar Niger, Benue, Kaduna, Plateau, Nasarawa din nan. Wannan sai dai mu fatan wannan rashi da aka yi Allah ya ba da hakuri ga ƴan uwan nata da kuma al'ummar Najeriya da baki ɗaya. An yi gagarumin rashi kawai da gaske. Shugaba Buhari yana jagenta ma ƴan uwansa da al'ummar Najeriya da baki ɗaya kuma ya yi shiga.
Wannan rashi dai ya girgiza baki ɗayan sojojin Najeriya. Eya Komodo Ibikunle da Ramola shine daraktan labaru na rundunar sojojin saman Najeriya. Cikin hawaye da jimami yake min wannan bayani.
All of us in the Nigerian Air Force are mourning. We're in a state of shock.
Dukkaninmu a rundunar sojojin saman Najeriya muna cikin halin juyayi, mun girgiza da abin da ya faru. Shugabanmu Air Marshal Sadiq Baba Abubakar da mu sauran jami'an sojojin saman Najeriya baki daya muna cikin halin damuwa. Domin muna girmama Margaya Flying Officer Tolulope Arotile saboda irin gagarumin nasara da ta cimma a ɗan ƙanƙanin lokaci na zamanta sojar sama. Ita ce mace ta farko sojan saman jirgin yaki a Najeriya. Bare-baren nan aka yayata a cikin watan Oktoba. Ta taka rawar gani a yakin da ake yi da 'yan bindiga daɗi a jihohin Niger, Kaduna, Birnin Gwari da ma shiyar Arewa maso yammacin Najeriya da ma Najeriya ta tsakiya. Arotile ta nuna cewar irin nasarar da mutum ka iya samu bai da adadi. Hazika ce, jaruma ce kuma jajirtacciya. Ka abin bakin ciki wanda dan ajin su ne da suka yi karatu tare da ya ganta sai ya yo baya da mota cikin dauki da zumudi don su gaisa. Bisa kuskure ya kadaita da mota ta yi ta zubar da jini har Allah ya karba a barsa. Najeriya sojojin sama da iyalanta duk aka yi wa wannan babban rashi.
Nigerian nation, the Nigerian Air Force and their Rotimi family have lost
a reaction. Sorry, sir. Margaya Flying Officer Tolulope Arotile, wacce 'yar asalin karamar hukumar Ijamu ce da ke jihar Kogi. Ana jeta a birnin Kaduna a shekarar 1995. Ta halarci makarantar primary da secondary na yaran sojojin sama da ke Kaduna. Sannan ta garzaya makarantar horar da hafsoshin sojin Najeriya wato NDA da ke birnin Kaduna, inda ta kammala a shekara ta 2017. Bare ne kuma aka kaddamar da ita a matsayin mace ta farko mai sarrafa jirgin yaki a Najeriya. Bayan da ta kammala mun wani horon kwarewa na musamman a kasashen Afrika ta Kudu da Italiya.
So I've started my race back from the Nigerian Friends Academy and up to this point I'm still on the race until I'm done with the service. So that's my motto, this part was finish the race.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Yanzu kuma sai bangaren rahoton mu na musamman. ƴan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan sha'anin samar da wutar lantarki a daidai lokacin da gwamnatin kasar ke da'awar ƙara ƙaimin samar da lantarkin da ke neman gagarar 'yan kasar. To sai dai babban abin da ya fi jan hankalin jama'a shine yunkurin da gwamnati take yi na ƙara farashin kuɗin biyan wutar. A cikin wannan rahoto na musamman, Hassan Umaru Tambuwal ya ji ta bakin wasu 'yan Najeriya akan wannan lamari.
Wutar lantarki tana ɗaya daga cikin abubuwan more rayuwa ga bil'adama a faɗin duniya. Sannan wannan wutar lantarki na bunƙasa tare da haɓaka tattalin arzikin ƙasa da jama'ar ƙasa ta fannoni da yawa. A daidai wannan lokaci ne gwamnatin tarayyar Najeriya ke son ta ƙara kuɗin wutar lantarki. To ko ana samun tsayayyar wutar lantarki a Najeriya? Wasu 'yan Najeriya sun faɗi ra'ayoyinsu.
Sunana Gaga Muhammad. To haƙiƙanin gaskiya ƙasar Najeriya a wuce mai yawa. Mu a inda muke da ƙaramin hukumar motar Borija gaskiya muna da wuta a nan birnin Ibadan a wuce. Mafi yawa waɗanda suke aiki da kayan wuta suna ganin amfanin wannan wuta da ake kawo. Gaskiya nan mun girgiza mu gwamnati a wajen ɓangaren wuta.
Kun wani lokaci na kuke samu wannan isasshen wuta?
Yanzu da kai mun kai kamar wata uku zuwa huɗu muna amfani da wuta ba matsala.
Wannan wuta tana kai kamar sati ɗaya ko kwana uku ko sati biyu ba ɗauke ba?
Sati dai insha Allah in ɗauke ba wuce ɗauke sau ɗaya ko sau biyu a sati.
Kuma ba ta ɗaukar lokaci a mai ce ta?
Mu insha Allah muna wajen awa wajen goma sha biyu a cikin dare da ta waye wasu ayyuka muna tare da ita.
Sale ya wuri ni ina Ibadan amma akinyele nake da wajen zama.
Ana samu wuta a nan bangaren da hake?
Wuta kwata-kwata babu ta don mun kai kwana 30 wuta ko dab babu. Babu wuta dare da rana babu ta.
Tun wani lokaci ne ba ku samu wannan wuta?
To watan azumi na wucewa na gari duka wuta kwata-kwata ta dauki babu ta.
To me ya kawo rashin wutar?
To lahin nefa ne saboda in anka kawo wutar kana tsakanin mako sallah ake yi babu ta kare.
Kun yi ajiyar wuta wato transformer ko kuma tura kusu ne suka lalace shi yasa ba a samu wuta?
Akwai ta halin nefa ne.
Boko dai ba ku biyan kuɗin wuta?
A'a biya kan ba abin ba shi dan kaɗi.
Kun taba kai korafin cewa ba ku samu wuta?
Ba mu taba ga mu kowa ba saboda da kai magana sai zo su kakkace ma wayoyi su tare da wayoyi sai ka je ka koma biyan su ba su ba su ba su. Sana ba mu ga mu kowa saboda suna da ƙarfi ga gwamnati.
Suna na Jimi Taiwa. Ni masom ne Ibadan.
Ko wuta a wannan gari na Ibadan?
A ana dan samu wuta amma ya dan Hausa makadan. Amma da kaman in ce shekara daya ko wata tara na baya wuta ba aka yi kewa. Ana samu wuta kaman awa shida abun da ya kawo kaman awa sha biyu
yanzu fa
yanzu adan kara kaman awa uku ya sama awa sha biyu saboda da dare yanzu ana bamu daga kaman sha biyu din nan na dare zuwa karfe biyar safe kuma da yamma kaman karfe goma zuwa karfe uku goma na safe zuwa uku na yamma.
Ya fatan biyan kuɗin wuta akwai tsada?
Akwai tsada da yawa. Akwai ya Hausa ma da yawa ma an kara sosai.
Tun wani lokaci ne aka ƙara kuɗin wuta?
Ana samun wutan shi ne aka ƙara.
Sunana Alhaji Sani GNTP sarkin yakin sabon Ile Ife.
Yaya wutar lantarki take a nan jihar Osun?
Hassan madadin wutar lantarki a jihar Osun sai dai ai fata Allah ya tsawoke saboda gwamnatin APC ta riga ta lalata dukkan wasu al'amura.
Kana nuhin ba a samun wuta? Kana nuhin ba a samun wutar lantarki ne?
Amma gwamnatin APC ba ta yi mana adalci ba.
Ni ce kana nuhin ba a samun
wuta babu dalilin ta.
Tun wani lokaci ne ba a samun wutar lantarki a nan jihar Osun?
Amma tun daga gwamnatin APC ta hau sai alƙawari za a samu wuta. Babu alamar wuta duka baka da banza. Ana cewa da kuna sa ne ba mu ga taho ba. Kanya ne ba ku kunu kariya Allah su kunu.
Tun wani lokaci ne ba ku samun wutar lantarki a nan jihar Osun?
Ai ni yanzu in tabbatar ma sama da shekara biyar mun ba mu da wutar lantarki a sabu Ile Ife ba zo sun suke gaba ki daya.
Wannan ba zargi ne kake yi ba?
Babu zargi a to ai ina gwamnati da hukushin da yanzu ina da kama da shekara 45 a jihar Osun. A cikin muna a yau suke ina nan kasar Yarubawa.
A sunana Ibrahim Shehu Abdullahi a sarkin Hausa wani sashen maki ta sabo ba Ile akwai rasulaka gwamnati wanda suke.
A yau wutar lantarki take a nan jihar Ondo?
Yanzu mai wutar lantarki a Ondo ko a Najeriya a sun Umar babu da gigi sai jini zaki.
Me kake nufi?
Muka samu wuta karfe 7 na yamma mu kun yi kokari ta kai karfe 10 ko 9 da wani abu. Mun samu da a dauke da safe kuma mun samu wuta karfe 4 rabi muka sallah asuba karfe 3 a dauke.
Babu da kuke samun tsayayyen wuta ta kwana ta yini?
Daga lokacin da ake barazana an gyara wuta a Najeriya mun taba samu wuta ta kwana daya ba 24 hours ba da wuta ba.
Ya dade kuna cikin wannan hali?
An gaya mana an gyara ne uku mace mun da an gyara ai da ana iya samun kwana uku hudu saki dai ma huta
wato yanzu ma cikin an gyara kenan
yanzu muna tracking cewa ai muna da huta ko wani lokaci muna da lokacin da muke tsara su huta muna da huta muna da lokacin da muke tsara su huta amma ba ba huta family a ce wani na bunga mace ko shi da huta gaskiya ba
to ni zaka ce a kumajin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke yi na ƙara kuɗin huta a Najeriya
ganin ƙarin kuɗin huta ƙarin fitina zake cewa yanzu misali ban da huta ta awa biyu a wuni ne fa yazo ya kawo bil din 10,000 a wata kaga ana neman alalin tunanin nan da ne fa kenan ko yin tambaye ne fa wannan huta kike zo a musu kuɗi sun za a zo a karɓi kuɗin ne fa ana iya saka huta wannan wasu gosu zaka ga kada ganin huta amma da sun shi da huta ga tarayyar huta ga tafiya gida nawa ne misali yake da huta yanzu inda babu janareto a suna bugun mara huta gidan kowa shagon kowa in kana son ka kike da janareto kana ji hawan da janareto ma ana cin shi a fasima ne ko amma ana da hausa na ne bo na yi makwabci na ko
amma da sabi baban kai ba a nan arewa ekiti
ya batun wutar lantarki take a nan jihar ekiti
batun wutar lantarki dai a nan jihar ekiti dai gaskiya ba fita wata sauye zani ba ko da yaushe da janareto muke amfani ni ce na nema da gaskiya ma na zo na daina aiki ne saboda matsalar wuta sai mai gashi kwastoma ba da ba aikin yi saboda haka abubuwa duk sun samu matsala don haka da Najeriya za a yi kokari a samu wuta to da ya rage ma gwamnati wasu abubuwa da dama matasa da dama za ta mu abun yi
kun dade ba ku da wutar lantarki a nan jihar Ekiti
wani lokaci muka yi kwana biyu kwana uku wani lokaci kuma wuni daya wani lokaci kuma su kawo su sake daukewa su ka su sake daukewa rashin shi dai ya fi kawo su yawa
rashin wuta shi na muku illa ne
babban illa kuwa ranka da shi saboda masu gidajen kici ma da dama aiki sun da yayi tsada saboda rashin wuta sun ce generator suke kunnawa
sallan Allah ya hudu burawa haka a wannan jihar Lagos
ana samun wuta a nan birnin Lagos
gaskiya matsala wuta a nan jihar Lagos kuma a ainihin inda muke yanzu gaskiya wata ba a samu saboda gaskiya da wahala a kwana biyu ana kwana wuta yanzu a kwana ba da za su ce wanda ya kana ga ci ma sai riya da jawo ta ba a kuma kace da safe wannan shine hujja wa da shi sai ba za wuta
to idan aka kawo wutar da safe tana yi ne
a mata wuni idan ka ta zasu ka ta kokari ne bukwai na sai wannan shi da safe to insha Allah ta da ke bai ko shi da ranar dauke ta
to meye dalilin rashin wutar a nan Lagos
ne mun ana kawo da bildu wutar duniya kuma muna biya kuma mun tsare gaskiya
kuna biyan kuɗin wuta akan lokaci
ai ba fa wannan aka wuta bibi zai wuta ba ai da ka kwana a kan nan bai ko wanda baka biya kuɗin wutar zai ki ta yanzu magan da kai maka zo tun karfe 9 sai da mun ta bi sai yanzu
da shi kuma yanzu ana batun karfe 5 na yamma
kware ko
to ya Muhammadu mai haraji kuna yaki kuka sai da lokacin nan madani ugo sai ba ko
nan jihar Ogun yaya batun wutar lantarki yake
to gaskiya wutar lantarki na ana samu ya samu yau gobe ba a samu an samu gobe ba a samu ba ko wani lokacin yake samu ta ba amma dai ana samu
tun wani lokaci ne aka rika wannan shedak kwadi a wajen samun wutar lantarki
a wallahi ne ya dan kwana biyu
kaman wuta nawa ko shekara nawa
a ba bai kai ko shekara ba a shekara ba ana samun haka na samu yau gobe ba a samu
baya ana samun wutar lantarki sosai a nan jihar Ogun
ya mun ne ba ko san ma ko samari ba da gari a baya
Malam Bashir Muhammad Achida na Jami'ar Sokoto masani tattalin arziki ne a Najeriya
baki daya Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
a gaida Hassan Umaru Tambuwal wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Niger za a iya jin mu a tashar mu ta biyo ne Africa akan mita 102.5. Baya ga ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba, wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Kira Muhammad Kudusu ya kafa wata sabuwar bacci muta a nan kasar Ghana a tarihin transfer matasa bayan ya amince da yarjejeniyar shekaru 5 ya takawa klabin din da Ayasa Leda akan kuɗi euro miliyan 9 daga New Zealand. Ayas an da danda ta biya wannan tsabajin kuɗi wa wannan shahararren matashi bayan klausin biyun amince da yarjejeniyan. Wannan ne transfer mafi tsoka a tarihi na wani matashi dan Ghana wanda kuma ya bayyana kuma dai ya tallata kwarewarsa da kuma baiwa da Allah ya yi masa. Hukumar kwallon kafar kasar Ghana ta ba da sanarwar yin babban taron ta karo na 26 a ranar Alhamis 27 ga watan Agustan shekara ta 2020. Majalisar zartarwa ta dau wannan shawaran bayan taron ranar Talata da an kai a headquarter dake a nan Accra. Ana sa ran yin taron a cikin video a dalilin wato dokan hana taro na shekara ta 2020 da aka ginda ya doka mai lamba 1-2 akan tarurrukan jama'a a dalilin barkewar cutar COVID-19. Captain Blackstar Steven Appiah ya bayyana tunaninsa dangane da ɗabi'ar nuna wato bambancin fatar jiki wadda yake nuna cewar manufarsa ne nuna wa baƙaƙe bambanci saboda suna kasancewa barazana ga ainihin ƙungiyoyin wasannin. Bambancin fatar jiki ga ainihin baƙaƙe a ƙasashen Europe ya samu shan suka ainin bayan duniya ta tashi haikan neman tabbatar da aminci game da yadda ake nuna babbacin fatar jiki, abinda ainihin kisan George Floyd wanda ya rasa ransa a hannun jami'an 'yan sandar Amurka shine ya jawo wannan tashi akan ɗabi'an nuna bambancin fata. Shahararren agent nan na Afirka ta Kudu Sibo Sheven ya bayyana cewar tarin club din Premier League na sha'awar kan wasan tsakiyar Ghana Sule Muntari, amma ya ce daga dukkan alamu zai zaɓi Kaizer Chiefs akan saura. Muntari mai shekaru 35 da haihuwa yanzu haka dai yana nan ne babu wani kwandila a kansa tunda ya bar clubon Spania Albacete Balompié a bara. Don ɗan wasan Inter Milan da AC Milan ya ɓoye burinsa na sake farfaɗo da wasanninsa a ainihin klubin din Afirka ta Kudu wato Kaizer Chiefs. Da wannan muka zo ƙarshen labarin wasannin. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Lokaci ya yi da Ibrahim Garba zai sake dawowa da labarai amma a takaice.
Wannan jihar Oklahoma ta nan Amurka, Kevin State, yau Laraba ya tabbatar cewa ya kamu da cutar COVID-19 na farkon kamuwa da cutar da aka sani cikin gwamnonin jihohin Amurka. Ƙwararru a Amurka sun ce wani rigakafin cutar corona da ake gwadawa na nuna alamun iya samar da kariya sosai daga cutar tun ma daga matakin farko na gwada ingancinsa. Wannan rigakafi da ake gwadawa wani kamfanin Amurka ne mai suna Modern ya ƙirƙiro shi, sannan wasu ƙwararru a cibiyar nazarin cututtuka masu yaɗo ta ƙasa suka daɗa inganta shi. Masu lura da al'amura sun ce takaddamar da ta ɓarke tsakanin Taiwan da ƙungiyar tarayyar Turai saboda hana 'yan Taiwan shigowa Turai da EU ta yi na iya zama irin rigingimun da za a fuskanta a fagen diflomasiyya nan gaba tsakanin gwamnatoci a sassan duniya, yayin da suke nazarin yadda za su yi da batun matafiya na ƙasa da ƙasa a wannan marra ta coronavirus. Aƙalla wani mutum ya mutu, wasu biyu kuma sun samu raunuka a wani harin bom da aka kai da mota kan kwamandan sojojin ƙasar Somalia, Janar Odawa Yusuf Ragi,
ana ganin mayakan Al-Shabaab ne suka kai harin yayin da tawagar General din ke barin ma'aikatar tsaron kasar dake Mogadishu babban birnin kasar Litinin. Kasuwannin hannayen jari sun samu dan kwarin gwiwa yau Laraba daga albishir mai kyau na yuwar samun rigakafin cutar COVID-19.
To masu saurare baki daya anan ne muka zo karshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu kan mama da dinduka abokan aiki musamman Ibrahim Kalmati Garba da ya ce ni gabatar da shirin. Da Julie Leather Gresham da ta hada mana sauti baki danta. Mustafa Faruk Sanyinna daga nan sashen Hausa na murar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. Ma'assalam.